shi wani kuma aka kona shi har lahira bisa ga bayanan waɗanda suka shaida lamarin masu bincike na tunanin wasu ƴan kungiyar MIT su takwas ne suka kai farmakin
to madalla kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Najeriya a yau ne aka yi jana'izar wasu mutane 43 da wasu da ake zaton cewa mayakan Boko Haram ne suka yi musu yankan rago a ƙauyukan Koshobe dake karamar hukumar Mafa a jihar Borno wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu ya aika mana da ƙarin bayani
a yau ne aka yi jana'izar wasu mutane 43 a ƙauyen Koshobe dake karamar hukumar Mafa a jihar Borno sakamakon yankan rago da ake zaton wasu mahara sun yi musu da kuma kannansu manoman shinkafa ne wannan mutane ne wanda mafi yawansu yan garin Zabar Mari ne dake karamar hukumar Jere a jihar Borno wanda kuma yake da tsaron kilomita 10 daga garin Zabar Mari zuwa ƙauyen Koshobe wannan mutane sun je game da ajalin su ne sakamakon dabara da aka ce wadannan mayaka sun yi musu na tattara su wuri guda da kuma ake same su daya bayan daya da cewa za a musu wani tambayoyi wanda zaran an fitar da mutum waje sai a yi masa yankan rago daga bisani kuma a fita sake zakulo wani wanda hakan har sai aka halaka wadannan mutane aka kuma dinga cillawa kin nasu wuta na dai zai ci wannan kawai na Zabar Mari inda aka sallaci waɗannan mutane ga ma abinda wasu mazauna garin ke cewa
an ta ce faruwa ne a takaice mutanen mu suna wajen aikin shinkafa jiya ko da rana ta fara dagowa sai suka fita jeji duk inda suka ganku sai suke kuzo suna da magana
a gona ne suka dinga tayi
sai a gona ne suka dinga samun su suna aikin shinkafa suke kuzo kuna da magana sai suna sa cikin garin Koshobe suna tattara su a wani gida sai a dinga ciro ku daga daya ana zuwa da su suna musu yankan rago
shin har suka yanke yau mutane masu yawa
suka yanke kimanin mutum 43
aikin da suke zuwa kuma suna neman abinci ne
a gonakin su
a gonakin su eh to mutanen mu sun tafi da yawa a cikin aiki din bugun shinkafa
haka
to shine sai suka hadu da su sai suka tara su suka ce ba za su yi musu komai ba a haka din da aka sun yi su suna kaka masu a Koshobe wanda sun tara din idan sun fita da su za su ce za su yi musu tambaya duk wanda an fita da shi sai a yanka shi
ko yanka suka dinga
yanka ne yanka gaba ɗaya yankan rago ne suka
kuma mu abinda muke kuka da shi kuma muke kada kira ga gwamnati idan har Allah ya kaddara cewa gwamnati fa za ta dauka mataki to ta dauki mataki kan mutanen nan amma ana musu wasa da hankali su ba su bar talaka ba hukuma ba ta bar talaka ba wannan abun yana tare mana da
an ce gabar ma bayan kashe wannan mutane sun bi wasu gonaki sun kona ga san wannan batun
eh gore gaske sun kona gonaki bayan kuma sun kona gonakin ma har suna bin shinkafa da ke cikin mashin ko amalankin shanu da aka sa za su sa buhu su farka su watsar da wannan shinkafar
an dai sallaci waɗannan mutanen ne a bainar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Azlum wanda har ma yayi ma bane labarai bayani bayan sallatar mutanen kamar haka
dukkan mu mutanen Borno ko wajen dadi abin da ya faru ba mun zama mu fita biya mun zama ba su hakuri a da lakika jiya an ga cewa mutane 43 da suka da amma da dan zanan ban san zuwa cewa ya kai safai ba wanda ya san adidi shi yanzu za a fita da ne ba su hakuri komai abin da zai hafa da su daga Allah ne yake kuma kwanan nan mun sha magana cewa mutanen mu sun ji suna kokari amma har yanzu abin da muke kira shine a taro mu samu haɗin kai a tabbatar cewa wayannan mun je mu same su a wuraren da suke zama ba zai yiwu ba yau mutanen mu kira cikin mawuyacin hali in ka zanna a gari yunwa zai kashe ka dole ka ci fita kai noma in ka fita noma kuma za Boko Haram zai kashe ka dole ne in ba mu samu lafiya dajin ba garin ba zai taba zama lafiya ba
zaka dai waɗannan mutanen na ci gaba da bayyana fargaban su na abin da kan iya biyo baya bayan halaka musu waɗannan mutanen da aka yi ganin cewa suna zargi waɗannan mahara su da nisa da ƙauyen Zabar Marin Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to madalla a gaida Haruna Dauda biyu har yanzu dai kuna tare ni da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga Maryam dauke da labaran duniya kashi na biyu
sun sanar a jiya asabar cewa sun kwace ikon Mekele babban birnin yankin Tigray. Allah ya albarkaci Habasha da jama'ar Habasha a cewar Prime Minister Abiy Ahmed a wata sanarwa. Ya kara da cewa mun shiga Mekele ba tare da an kashe farar hula ba. Amma shugaban yankin Tigray na dakarun TPLF ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa ba za su yarda ba. A baya, Gabriel Mikel ya faɗa wa Reuters cewa an yi wa birnin da ke da kusan mutum 500,000 ƙawanya a matakin ƙarshe na farmakin da sojojin Habasha suka kwashe makonni 4 suna kaiwa a yankin. Shirin gwamnatin Amurka na sanya mayakan Houthi na Yemen a jerin sunayen kungiyar 'yan ta'adda ya janyo fargaba a tsakanin masu sa ido da kuma kungiyoyin bada agaji game da tasirin da matakin zai yi akan tattaunawar samar da zaman lafiya da ake yi da kuma kai taimakon agajin jinkai ga farar hula da ke matukar bukata waɗanda ke karkashin ikon kungiyar. A makon da ya gabata ne mujallar manufofin harkokin waje ta bada rahoton cewa ta samu bayanai daga wani jami'in Amurka da ba a bayyana sunansa ba akan cewa ma'aikatar harkokin wajen Amurka na shirin daukar matakin ne a zaman wani bangaren manufofin gwamnatin shugaba Donald Trump na matsan lamba akan Iran. Ana sa ran yin sanarwar a wata mai zuwa a cewar jaridar Washington Post. Gerald Fairstein, wani tsohon jakadan Amurka a Yemen, kuma babban mataimakin shugaban cibiyar gabas ta tsakiya da ake kira MEI a takaici, ya faɗa wa muryar Amurka cewa sanya kungiyar ta 'yan Houthi a jerin sunayen 'yan ta'adda zai sa ƙoƙarin Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin samar da zaman lafiya a faɗan da ake yi tsakanin 'yan tawayen da gwamnatin da ke samun goyon bayan Saudiya zama da wahala. Wata gagarumar fashewa ta auku ranar Juma'a har akalla mutane 7 suka mutu, wasu su 10 kuma suka jakkata a cewar rundunar 'yan sandan Somalia. Wani dan kunar bakin wake ne ya tarwatsa kansa a Gelato Divine, wani sanannen wuri da ake saida ice cream a kusa da tashar jiragen sama ta kasa da kasa dake Mogadishu. Yan sawoyi bayan da makaddashin sakataren tsaron Amurka Christopher Miller ya kai ziyara kwatsam a babban birnin na Somalia. Kungiyar masu tsauran ra'ayi ta Al-Shabab da ke da alaka da Al-Qaida ta dauki alhakin kai harin. Dama 'yan kungiyar Al-Shabab na yawaita kai hare-hare a Mogadishu a zaman wani bangaren kokarin da suke yi na hamfarar da gwamnatin Somalia su kafa shari'ar musulunci a kasar. A ranar Juma'a ma'aikatar Pentagon ta faɗi cewa Miller ya gana da jami'an sojan Amurka da wasu 'yan kungila a Mogadishu don gode masu saboda ayyukansu da kuma jaddada aniyar Amurka wajen yaƙi da kungiyoyin masu tsauran ra'ayi.
Mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Niger, inda majalisar ministocin harkokin wajen kasashen musulunci ta kammala zamanta karo na 47 bayan da ta shafe kwanaki 2 ana tattaunawa game da halin da ake ciki na tashe-tashen hankula masu nasaba da ayyukan ta'addanci. Wakilin muryar Amurka a Yemen Sule Mumuni Barma ya aiko mana da karin bayani.
Tashe-tashen hankula masu nasaba da ayyukan ta'addanci da ake fama da su a duniya yasa taron na ministocin harkokin wajen kasashen musulmi mai da hankali akan wannan al'amari da nufin kullo da hanyoyin da za su taimaka a samu mafita. Kungiyoyin ta'addanci kan fakewa da addini wajen karkashe bayan Allah ta hanyar munanan harharen da suke kaiwa a sassan duniya. Alhali addinin Islama ya haramta aikata irin wannan danyen aiki, saboda haka kungiyar OCE ke ganin ya zama wajibi ta tashi tsaye domin warware wannan kulli. A jawabin sa na bude wannan taro, shugaban kasar Niger Isu Muhammadu ya ce
le terrorisme est le plus grand ennemi de notre religion.
Ta'addanci shine babban makiyin addinin Islama. Ta'addanci yana cin amanar musulunci. Hujja mai karfi shine yadda wannan aika-aika ke afkawa kasashen musulmi da munanan hare-hare a dauka daga Yemen zuwa Pakistan da Iraki da Syria da Libya, kawo nan yankin Sahel da yankin tafkin Chadi da yankin Maghreb da Afghanistan da dai sauransu. Kashi 82 daga cikin 100 na mutanen da ta'addanci ya rutsa da su musulmi ne, waɗanda galibin kasashen su na fama da matsin tattalin arziki da na rayuwa. Lura da irin waɗannan matsaloli ya sa majalisar ministocin harkokin wajen ta shawarci ɓangarorin da ke rikici a kasashen musulmi mambobin kungiyar OCE ko OIC su ajiye makamai domin samar da maslaha a tsakanin su. Matakin da ake ganin zai taimaka a murƙushe ayyukan 'yan ta'adda, in ji shugaban majalisar ministocin wannan kungiya, wato ministan harkokin wajen Nijar Kalla Hankurau.
Duk kunga inda aka cewa bindigogi na tashi yawancinsu sai a ce ƙasar musulmi ne. Kenan wannan yana hana mu kula da tattalin arzikin ƙasashe, yana hana mu kula da wanda za a tattale matasa su ma su gina musu zama wani abu lalle mun ha daga nan hasken abu nan Libya ba a dade ba an ce an tsaida albalbe Syria ma an ce an tsaida Yemen ma sun yi kokari tsakanin Masar da sauransu an tsaida ko da da hayyo kowa na kallon kowa shine muke rufe kai zuciya nesa a tana da hakin da an gare mu wanda muke ma shagoranci suna son su ma su wadata amma in kullu ana wannan harkar yaki wadata ba ta tabbata don haka nan muke ci a yahi juna ai hadin kai shi zai sa mu yaki wa'annan masu terrorism
taron ya bayyana juyayi a game da rasuwar tsohon shugaban kasar Niger Tanja Muhammadu
l'appel lancé en 2009 par le président Mamadou Tandja
mai magana da yawun kasashen yankin Afirka ministan harkokin wajen kasar Senegal Aissata Fall Tall ta ce kungiyar OIC ba za ta taɓa mantawa da marigayin ba saboda yadda a shekarar 2009 yayi kiran kasashen duniya su yafe wa kasashen musulmi bashin da ake binsu kuma yanzu haka kasashen na OCE na da irin wannan bukata a sanadiyar kuma bayan da annobar corona ta haddasa Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger
A gaida Sule Mumuni Barma to a Najeriya kungiyar bayar da tallafi ta kasar Qatar ta gudanar da ayyukan jin kai a jihar Sokoto inda a wannan karan ta karkata ne wajen kula da lafiyar idanu kyauta wakilin murya Amurka Muhammad Nasir ya aika mana da rahoton
kungiyar bayar da tallafi ta kasar Qatar tuni tana gudanar da ayyukan jin kai a jihar Sokoto amma wannan karon ta juya ne wajen kula da lafiyar idanun jama'a kyauta Mutane 1000 ne aka tsara duba lafiyar idanunsu yayin da za a yi aikin tiyata ga mutane 100 sauran kuwa masu bukatar magani ko gilashin taimakawa gani duk za a ba su kyauta Dr. Zain Muktar El-Taib shine jagoran ayarin masu aikin daga kasar Qatar
Nahnu nataharrak fi kulli Nigeria laysa fi makan wahid al-usbu' al-madi kunna fi Kano
Dr. Zain ya ce suna gudanar da ayyukan jin kai ne ba a wuri daya ba a Najeriya domin suna yi a Kano da kuma Damato ta jihar Yobe yanzu kuma suna a Sokoto ne gari mai tarihi da daraja wanda shine cibiyar ilimi da kuma yi wa musulunci hidima mutane 870 ne aka tsara zabowa 10 daga kowace daga cikin gundumomi 87 dake Sokoto yayin da za a tumfaye rago 130 su kai 1000 a yi musu wannan aikin amma yawan jama'a da suka bayyana wurin ya zarta wannan adadin to komai hakan ke nufi a wajen kula da lafiyar idanu a Sokoto Dr. Muhammadu Ali Inname shine commissioner lafiya na jihar
wannan ya zama kalubale gare mu ma'aikatan lafiya da kuma sashen kula da harkar ido na ma'aikatan lafiya domin su ƙara dagewa kuma su tashi tsaye ku ganin cewa a duka jihar hospitals din da gare mu guda 20 akwai ma'aikata kuma a riƙa yin irin wannan aiki na musamman wanda za a yi kai ko da a kowace local government ce domin a rage ko kuma a biya bukatun mutanen da suke bukatar
ta hannun hukumar zakka da wakafi ne tare da kulawar majalisar mai alfarma sarkin musulmi wannan kungiyar ta zo domin gudanar da wannan aiki to bayan kammala aikin me zai faru da yake jama'a na da bukatar irin wannan taimakon Malam Muhammad Lawal Medoki shine shugaban zattasuwa na hukumar zakka da wakafi ta jihar Sokoto
wannan zamu ci gaba yanda zamu karho wannan bangare insha Allah sai ya zan muna jin a ran mu duk wani mai matsalar ido a jihar Sokoto in dai bai da hali shi yasa abba a taimake shi ba to zamu taimake shi da yadda Allah yadda zai zama cikin farin ciki ya ga yadda zai karatu Qur'ani ya ga iyali ne ya ga kansa wanda ya kaso gurgurdun hali
to komai wadanda suka amfana da wannan aikin za su ce akan wannan hidimar da aka yi musu
ya na ci ga ido na sun nazo can sun nibo ne alhamdulillah wannan ta tana da
matsalar ido to alhamdulillah an kawo doki kuma mun ji dadi kwarai sai madubin da aka bani gurgurdun insha Allah
Allah ya saka da alkhairi mun ji dadin Allah ubangiji ya kara arziki
wannan dai ba shine aikin jinkai na farko ba da kungiyar ta bayar domin ta gina masallatai da rijojin murtsatsi da kuma bayar da tallafin rage fatara ga jama'a yanzu haka tana kan ginin gidaje ga jama'a da ke zaman gudun hijira a garin Gandi a jihar Sokoto Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
a gaida Muhammad Nasir wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma zan koma gefe guda domin Madina Dahir Mishanu ta gabatar mana da shirin matasa a duniyar gizo
jama'a barkanku da warhaka kuna sauraron shirin matasa a duniyar gizo tare da ni Madina Dahir Mishanu To daga cikin matakan da aka dauka a duk fadin duniya domin dakile cutar coronavirus
akwai dakatar da zuwa makarantu kama daga primary har zuwa kan jami'o'i. Lamarin da ya tilastawa malamai koyawa ɗalibansu karatu ta hanyar yanar gizo. Shin ta